أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بينك إن وما سرّم ونكسر دنيسا إنما كسلم إن تدين المسلمين تشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منساك دعوة شيء قبل كراتوم ونفسر للتابين عشماوي وندكم يوشيني حلقة متقو مشاعر wanda a yau zamu tashi kan babi da yake magana akan sallar janaza, wanda wannan babi ne mai matukar muhimmanci. Shi ma yana da kyau a mai da hankali da sa natsuwa da lura, domin insha Allah zamu ji duk yanda ake yin sallar gawa idan wani ya rasu, ya za a yi sallar, ma'ana abubuwan da ake karantawa yanda ake yin ta din. To wannan babi zai mana bayanin yanda ake yin ita sallar ta gawa din. Saboda haka zamu shige shi insha Allah, muna fatan Allah mana jagora. Al-Imam Abdul Bari Al-Ashmawi yake cewa babu salatil janazati, babi kenan na sallar janaza. Wa salatul janazati, sallar janaza, fardun, farilla ce, alal kifayati, bisa isuwa. Wa arkanuha, rukunanta arba'atun, guda hudu ne. An-niyyatu, niyya, wa arba'u takbiratin, da takabburori hudu. Wa du'a'u bainahunna, da addu'a tsakanin su. Wassalamu da sallama. To zamu yi bayani daidai gurgurdu, kuma insha Allah muna so a samu natsuwa da kyau, domin a ainihin fahimci yanda ake yin sallar gawa din. Mallam yace babi kenan na sallar janaza. Yace wa salatul janazati, ita sallar nan ta janaza, fardun ala kifayati, farilla ne bisa ga isuwa. Ma'ana farilla ta isuwa shine farilla ce wanda wani yana dauke ma wani. Kamar yanzu ga gari aka yi rasuwa, to ba a ce dole sai duk mutanen garin gabaɗaya sun taru wurin wannan janaza ba. A'a, idan mu wasu suna da wasu uzurra, wasu sun kaje sun ka gabatar da wannan sallah ta janaza, aka gabatar, shikenan, ba a ce dole ga ka'ida sai mutun ya zo ba. Wannan kuma da dama kaga wasu suna yi ma wato irin wannan fahimta mara kyau. Sai kaga idan aka wa mutun rasuwa, wani bawan Allah wani uzuri mai karfi ya hana shi bai samu ya zo wajen janazar ba, sai mutun ya je yana da jin damuwa, sai ka ji mutun yana cewa ai wani wai an yi min rasuwa ko zuwa bai wurin janaza ta ba. Wurin janazar nan, to kaga ba haka bane. Idan mutum ya samu dama ya zo wurin janazar nan, yana da kyau, yana da lada, kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi, duk wanda ya zo aka yi sallar janaza tare da shi, za a bashi yankin lada, ma'ana kamar zai kai kamar girman dutse na Uhud. In kuma bai an kaje da shi har makabarta, kuma za a ƙara mai wani yanki irin wannan guda biyu kenan. In kuma sallar kawai tsaya aka yi da shi, za a bashi wannan yankin ɗayan. To kaga shi zuwan sam, ko kuma in mutum bai samu dama yin sallar ba, amma ya je can makabarta din ya raka gawar, to shi ma za a bashi yanki ɗaya na lada ɗin in bai samu damar yin sallah ɗin ba. To amma idan mutum ya zo maka wurin ta'aziyya, tunda an sani ana zuwa a yi ta'aziyya da kuma addu'a, Allah ya ji kanshi ya gafarta mashi. To wannan idan mutum ya zo maka wurin ta'aziyya bai samu damar zuwa janaza ba, wannan ba wani abu bane ba. A daina ɗauka ana jin damuwa don wani bai zo wurin janaza ta amma rasuwa ba, saboda uzurra na jama'a suna da yawa. Saboda haka farilla ce ita wannan sallah ta janaza, farilla ce kuma ta isuwa. In wasu sun kaje sun kai sun ɗauke ma waɗanda ba su samu damar zuwa ɗin ba. Wannan shine ma'anar fardu kifayatin, fardun farilla ce ala kifayati bisa ga isuwa, wanda wannan na iya dauke mu ne kenan. Sannan sai malai ya ce kaga ba kamar sauran salloli na farilla ba, ko azhar, al-asr, maghrib, isha, asuba, kaga su wannan farlu aini ne su, ko farilla ce ta dole sai kowa yayi da kai ne din. Wannan ba ka cewa wani ya taya wuce kai maka, to amma ita ta ga wani na iya taya a madadin wani, shikenan ba dole sai an samu daman kowa ya zo duk gari gaba daya ba. Amma dai ga gari a ce wani ya rasu duk garin gaba daya an ki zuwa wuri a mai sallar janaza, ko musulmi ne, to wannan shine laifi, an yi laifi an kai haka nan din. To shine malamin zai fara mana da rukunnan ita wannan sallar din. Yace wa arkanuha, abinda an rukunnan sallar janaza, arba'atun, yace hudu ne. Na farko an-niyyatu, yace niyya, wato kamar yanda anka san dai niyya ko fadi ga baki, ko ma ba a fadi ga baki ba, a zuciya, indai mutun ya kudurce to wannan niyya tashi tayi. Sannan wa arba'u takbiratin, da kabbarori hudu, dama kabbara hudu ne akai mata, har gami da wannan kabbarar da zaka yi ta farko din, har ita dukan su gaba ɗaya kabbarori guda hudu ne yake, shine ma'anar kabbara hudu. sannan wa du'a'u da addu'a bainahunna tsakanin su waɗannan kabbarorin duk sanda an kai kabbara ta da an kai kabbara farko akwai addu'a da ake yi ya an kai kabbara ta biyu shi ma akwai addu'a da ake yi har zuwa ta hudu din to shine da yin addu'a tsakanin su sannan wa salamu da sallama waɗannan su ne rukunai na ita watan sallah ta janaza kenan niyya kabbara hudu sannan sai addu'a tsakanin kabbarorin sannan da sallama kaga guda hudu kenan niyya ita ce ta farko kabbarori guda hudu du kenan sai addu'a tsakanin su uku kenan sai sallama hudu kenan kuma sallama nan daya ce ake sai a ce assalamu alaikum ta wajen hannunka na dama kwara guda kawai zakai shi kenan ba biyu ake yi wajen sallar janaza sallama guda ce ake yi kawai to sannan sai malai ci gaba da cewa waye da u yayi addu'a bima ta yassara ko kuma ka ce waye da u yana yin addu'a bima ta yassara da abin da ya sawwaka ma'ana duk abin da ya sawwaka gare ka wanda ka iya na addu'a sai kai ba a ce dole sai kala addu'a kaza ba a'a ba a ce dole sai kala kaza ba saboda ka duk wanda ta yi sauki gare ka sai ka gabatar da ita sannan yace amma wastahsana ibnu abi zaidin alqirawani ko mai risala kenan a cikin littafin shi na risala ya kyautata fi risalati a cikin risalar ta shi cewa an ya kula shi mai sallah ta gawa ya ce alhamdulillahi allazi amata wa ahya hazuwa kashi zamu karanta shi yanzu sai ko ya ji dai to shine shi ibnu abi zaidin ya ce yana da kyau yana da muhimmanci wannan addu'a da zamu karanta ta yanzu nan gaba insha Allah ya zama in ka zo sallar gawa sai ka yi ta to ana son a ce mutun yayi ta amma ba dole bace in ya zama ta ma nawi baka haddace ta ba baka iya ba ba laifi bane duk abin da ya sawaka na addu'a din sai ka gabatar da ita to saboda haka zamu yi magana insha Allah akan sigogin yanda ake yin sallar ta ita janaza din bari mu yi bayanin ta kun sannan daga baya in halkan muta ishe mu fassara addu'o'in sai mu fassara in bata isa ba kuma sai mun dawo halka gaba sai a fassara abu na farko shine daga cikin sigogin da ake yin sallar ta janaza din nan na farko wato shine bayan mutun yayi kabbara rama an dai san alwala ita wannan wajibi ne dole ne sai an yi alwala akan sallar janaza ba a yin tayamama kamar mutum yazo ya taimaka kawai sai ya ce ko bai da lahiya ne ko ma yana lahiya ne ya yi taimama ya sallar janaza ba aidi to saboda haka an kai alwala din nan bayan kabbara to ita kabbara nan ta farko da kayita ta farko din nan to ga addu'a da zaka karanta wannan ne zamu hodi sa ba siga kala guda bace duk zamu yi bayanin su insha Allah siga ta farko shine in mutum yayi kabbara ta farko to sai ya karanta ga addu'ar ga ta zamu karanta shine sai mutum ya karanta alhamdulillahi allazi amata wa ahya والحمد لله الذي يحيي الموتى له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والثناء وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه وأنت أعلم بسره وعلانيته جئنا كشفعاء له فشفعنا فيه اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له إنك ذو وفاء وذمة اللهم اكئه من فسنة القبر ومن عذاب جهنم اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله وغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير منزول به فكير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتله في قبره بما لا قتل له به وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده تو wannan shine abinda mutun zai karanta ga kabbara ta farko bayan kai kabbara farko kace Allahu akbar ta farko to sai ka karanta wannan addu'a din to in ka koma kai kabbara ta biyu shi ma sai ka ƙara koma ka dauko ita ma wannan addu'a tun daga farko wannan inda mun ka tsaya in kai kabbara ta uku ita ma sai ka ƙara daukowa daga can farko kawwa nan to in kai kabbara ta hudu ita kuma to sai ka karanta wannan addu'a in kai kabbara ta hudu an baka dama in ka ga dama da kai kabbara ta hudu kana gama ta kawai sai ka sallame ba sai ka karanta addu'a ba in ka so kuma zaka iya bayan kai kabbara ta hudu to sai ka karanta ga addu'ar ga ta ita kuma bayan kai kabbara ta hudu sai ka ce Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa hadirina wa ghaibina wa sagirina wa kabirina wa zakarina wa unthana innaka ta'lamu mutaqallabana wa mathwana wa ghafir lana wa liwalidina ko kace wali walidaina ko wali walidaina ko wali walidina ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزمًا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام وأسعدنا بلقائك وطيبنا للموت وطيبه لنا وجعل فيه راحتنا ومسرتنا to bakin nan shi kuma shikenan sai ka sallame kawai da ma yan kai kabbara hudu to in ka karanta ga addu'a ba sai ka karin wata kabbara ba shikenan sai kawai ka ce assalamu alaikum sai kai sallama kwaya daya shikenan tayi to wannan shine siga ta farko ta ita sallah ta gawa din idan mutum ya karanta wannan din to idan ka karanta tun daga wancan farko sai ya zama ita ga addu'a da man kawo doguwa ita ce zakai duk tsakanin kowace kabbara ita zakai sai ga ta in kai kabbara ta hudu ne sannan sai ka karanta ga mun ka karanta yanzu din to wannan kenan sannan sai kuma duk da yake malaman sun rarraba sun ce idan ya kasance ita sallar da zaka yi din mace ce zaka yi ma sallah to bayan kai niyya din ka ci gaba to ka san can shi ka ce ka karanta cewa Allahumma innahu abduka wa min abdika ku to amma idan ita mace ce zaka ma sallar bayan ka gabatar da wancan alhamdulillahi alladhi yuhyi bayan ka gabatar da alhamdulillahi alladhi amata wa ahya walhamdulillahi alladhi yuhyi almauta lahu alazmatu walkibriya walmulku walqudratu wassana'u wa huwa ala kulli shay'in qadirun allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita wa rahimta wa barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima fil alamin innaka hamidum majidun to in ka kawo nan niya to in mace ce zaka wa sallar ba cewa zaka yi Allahumma innahu abduka ba sai ka ce Allahumma innaha ka gane sai ka mai da ita da damiri na mace ba zaka ce innahu abduka ba yawwa an fahimta saboda ka innaha amataka to an fahimta dai gwamnati amataka an gane gwamnati abdika kai gwamnati abdika gwamnati amataka har zuwa ƙarshe anta khalaqataha wa razaqataha wa anta amataha wa anta tuhyiha wa anta alam bi sirriha wa alaniyatiha ji'ina ka shufa alaha fashafi ina fiha allahumma inna nasuju bi habli jiwarika har dai zuwa ƙarshe din an fahimta duk inda damiri yake na namiji sai ka mai da shi damiri na mace an fita to shine ma'ana kawai bambanci din idan ta mace din ce wannan kenan to shine to idan mace ce abinda zaka yi kenan sai ka ci gaba da kanta haka nan din amma sai dai an ce zaka canza kamar inda can wanda mun hakaranto da an ka ce wanda ake magana cewa wa abdulhu zawjan khairan min zawjihi to ita ba zaka ce haka nan ba zaka ce abdulha zawjan khairan min zawjiha ba saboda me saboda ai ita dama mijinta nan duniya ko can shine za ta aura shi namiji abin da yasa aka ce ana cewa haka nan saboda dama ko can za a hada mai da wasu mata ne banda waɗanda yace da sunan duniya din to saboda haka ita ba zaka ce haka nan ba sai ka fitar da shi wannan ba sai ka ce Allahumma abdul wa Allahumma ba zaka ce abdulha zawjan khairan min zawjiha ba wannan kenan sannan in ya zama kuma janazar da ka zo wajen yi ko da ka zo sai dai baka san ko wane ne ba shin namiji ne ko mace ce ake wa sallar to bayan ka yi niyya ka karanta wancan godiya ga Allah da sunnar salatu ibrahim din bayan ka karanta su to sannan sai ka ce Allahumma innaha nasamatuka an gane sannan sai ka ci gaba da ambatonta bisa ga watan matsayin mace don kalmar nasamatu abin da take nufi watan halittarka kaga ko namiji ne ko mace ne kaga ya game kenan malmakin اللهم انه عبدك شان سيكا اللهم انها نسمتك انت خلقتها ورزقتها وانت امتها وانت تحييها حزوا قشي دي ان غاني تو هكا زكاي سيكا ميدا شي دميري نا ماتي idan ya zama baka san watan wane ne wanda za a yi ma ainihin wannan gawar ko wace ibai mace ce ko namiji din ba wannan kenan sannan in kuma sallar yaro ne aka isku ana yi ma sallah karamin yaro wanda ya rasu to shi ma zakai addu'a din bayan kai waccan godiya din da wannan salatin da mun ka mata can farko alhamdulillahi alladhi amata wa ahya ka kai kashi ne ka karanta salatu ibrahimi to shine sannan sai ka ce allahumma innahu ba sai ka dauko allahumma innahu abdika kama wa da wancan din yake allahumma innahu abduka wabnu abdika anta khalaqatahu wa razaqatahu wa anta amatahu wa anta tuhyihi to sannan ga inda zaka dora wannan sai ka sa wannan ne sai ka ce allahumma ja'alhu liwalidayhi salafan wa zukhuran wa faradan wa ajalan wa thaqqil bihi mawazinahuma wa azim bihi ujurahuma wa la tahrimna wa iyyahuma ajrahu wa la taftinna wa iyyahuma ba'dahu allahumma alhiqhu bi salihi salafil mu'minina fi kafalati ibrahim wa abdul hudara khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa afihi min fitnatil qabri wa min adhabi jahannam an fahimta to sai ka karanta wannan din in yaro ne kenan shi haka zaka yin tashi din bayan kai wa can gudu ga Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ka dauko sai ka karanta wannan ne to abin da zaka yi kenan. Sannan bayan a tsakanin kowace kabbara kenan haka zaka yi in ga yaro ne karami. Sannan bayan kayi kabbara ta hudu ita kuma kamin ga sallame din sai ga karanta Allahumma ghafir aslafina wa afradina wa liman sabaqana bil imani Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al imani wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al islami wa ghafir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwati. To bakin nan sai ka sallame, an fahimci bambancin. Idan yaro ne shine zaka yi kabbara ta hudu, to sai ka karanta wangan din sannan sai ka sallame kamar yadda mun ga ce sallama daya ce ake yi kuma. To wannan kenan. Kamar yadda na faɗa za mu faɗi sigogin ainihi ba guda ba domin a samu a fahimtar yadda ake sallar gawa din. To kuma wannan addu'a, addu'a ce wadda yake tabbata ta ne ta zo a cikin hadisi sosai da gaske wanda insha Allah za mu ƙara ji can gaba. Kuma irin wannan siga ta addu'a da muka karanto wadda ake yi ga shi mamaci din, wanda ina idan ka duba a cikin Muwatta Malik ta Imam Malik, akwai babi da yayi na musamman a cikin Kitabul Janaiz, yayi magana ya wanda yayi babi babu ma yaqulul musalli alal janazati, yayi magana babi abunda mai sallah zai faɗa a cikin sallah din, wanda ya kawo hadisin wanda aka ruwaito daga sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wanda shi Imam Malik ya kawo, wato cewa akwai Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi daga baban shi kuma ya karbo, baban nashi ya tambaye sai na Abu Hurairah ne, yace Abu Hurairah wai yaya kake yin sallar gawa, ma'ana me kake karantawa cikin sallar gawa? To sai Abu Hurairah yace mashi, eh to na farko ina gode ma Allah sannan in yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga in mun ka duba ai shi ma ga addu'a da mun ka karanto, kaga akwai godiya din ga Allah, tunda kaga daga nan in ka dauko kaga alhamdulillahi allazi amata wa ahya walhamdulillahi allazi yuhyil mauta lahul azamatu wal kibriyau wal mulku wal qudratu was sana wa huwa ala kulli shay'in qadir, kaga nan godiya ce ga Allah. Yawwa sai yace kuma sai in yi salati ga Annabi, kaga shi ma in ka dauko ga salatu Ibrahim kai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin har zuwa ƙarshe, kaga shi ma salati ne. Sannan sai Abu Hurairah yace to bayan nayi wannan godiya ga Allah, nayi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, to sannan kuma sai in karanta Allahumma innahu abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika kana yashhadu an la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta alam bihi Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz an sayyiatihi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. To wannan haka Abu Hurairah yake wannan addu'a ta sallar gawa, bayan yayi godiya ga Allah sannan yayi salati na Ibrahimi sannan sai ya karanta wannan addu'a din. To wannan yake nan. Sannan kaga shi ma mun ji a can wajen da anka ce in yaro ne shi ma aka wa sallar, shi kuma an ji irin shi ma abin da aka karanta, an bambanta cewa ga abin da mutum zai faɗa idan yaro din ne, wanda kaga ciki har da da cewa ko wanda kamar yadda muka karanta din cewa bayan ka karanta wannan addu'a kaga ƙarshe akwai cewa wa afihi min fitnatil qabri wa min azabi jahannama. To wai ma'ana na neman tsari gare shi kenan daga azaba ta wuta, Allah ya tsare shi. To shi ma Abu Hurairah ta shi ma an roto yana sa wannan kalmar ta neman tsarin ga shi yaro din, duk da yake ana ganin cewa shi yaro ai bai ma yi laifin ba, amma dai ba laifi bane ana yi, domin an roto har yanzu daga watan shi Yahya ibn Sa'id yace watan ya tambayi ya ji Sa'id ibn Musayyab radiyallahu anhu yana cewa yayi sallah bayan Abu Hurairah radiyallahu anhu, wato Abu Hurairah kuma yana yin sallah ne ta gawa ga wani yaro, to shi Sa'id ibn Musayyab din yana tare da shi Abu Hurairah din ne. To gashi kuma yaro ne karami wanda bai aikata laifi ba, amma duk da haka ne yace ya ji Abu Hurairah yana cewa Allahumma a'idhu min azabil qabri, Allah ka tsare shi daga azabar qabri, kaga to shi ne suka ce to ashe ba laifi bane kenan ko da an yi haka nan din. To wannan kenan. To kuma har yanzu mun ji wannan siga, to wannan siga da yake ta dan yi wahala, to kuma ga wata siga wadda ba kila za ta fi sauki a wajen karantawa. Har yanzu ita wagga addu'a da mun ka karanta sai mu ƙara koma har yanzu cikin ta, ta yanda zaka iya rarraba ta sai kai sallar gawa da ita. Kamar yanzu misali zaka iya idan ka zo bayan kai kabbara ta sallah din, to ko da kai kabbara ta wannan sallah ta janaza, to idan kai kabbara sai ka karanta wannan din alhamdulillahi allazi amata wa ahya walhamdulillahi allazi yuhyi almauta له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والثناء وهو على كل شيء قدير sai ka kala wata kabbara Allahu akbar, kaga ka kabbara ta miki nan, kaga can da kai kabbara farko sai ka karanta wannan ne. to sai kai kabbara, in kai kabbara din to sannan sai ka sake koma sai ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamin innaka Hamidum Majidun, sai ka ce Allahu Akbar. Ka kabbara ta uku kenan. To bayan ka kabbara ta uku sai ka sake karanta wannan addu'a, ita kuma Allahumma innahu abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika anta khalaqatahu wa razaqatahu wa anta amattahu wa anta tuhyihi wa anta a'lam bi sirrihi wa alaniyatihi ji'naka shufa'a lahu fashfi'na fihi Allahumma inna nastajiru bi habli jiwarika lahu innaka dhu wafa'in wa zimmatin Allahumma qihi min fisnatil qabri wa min azabi jahannam Allahumma ghfir lahu wa rahamhu wa afu anhu wa afihi wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bima'in wa thalajin wa baradin wa naqqihi min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawbu al-abyadhu min ad-danasi wa abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz an sayyi'atihi Allahumma innahu qad nazala bika wa anta khayru manzulin bihi faqirun ila rahmatika wa anta ganiyun an adhabihi Allahumma thabbit indal mas'alati man diqahu wa la tabtalihi fi qabrihi bima la taqatalahu bihi wa alhaqquhu bi nabiyyihi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. To shikenan sai ka gani, to da ka karanta wannan ne shikin sai kai kabbara ta hudu, sai ka ce Allahu Akbar. To in ka so kana sallame bakin nan yayi, in kuma kana so sai ka karanta bayan ka kabbara ta hudu sai ka sake karanta wannan din Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa hadirina wa gha'ibina wa sagirina wa dhakarina wa kabirina wa sagirina wa dhakarina wasagirna wa kabirna wa zakarina wa unthana innaka ta'lamu mutaqallabana wa maswana wa ghafirna wa liwalidina wa liman sabaqana bil imani maghfiratan azman wa lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwati Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi ala al imani wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al islami wa as'idna bi liqa'ika wa dayyibna lil maut wa dayyibhu lana waj'alhu waj'al fihi rahatana wa masarratana. To bakin nan shikenan sai ka sallame, kaga wannan siga kenan. In kuma mace ce sai kai amfani da ita kamar wancan da mun ka faɗa din a wajen canza lamiri din mamaki Allahumma innahu abduka, sai ka ce Allahumma innaha, an fahimta. To wannan kenan. To bayan an yi kaga wannan siga kenan, kaga wagga addu'a ce ita ce karar raba kasa ta din kashi din ka sanya da cikin waɗannan sallata ka duka barorin guda hudun gaba daya. To in kaga dama zaka iya yin wannan, kuma shikenan ita ma ta yi. Sannan bayan ita kuma wagana har yanzu akwai kuma wata sigar wanda shi ko in ka duba akwai wanda Imam Nawawi a cikin Riyadhus Salihin zaka ga wato ya kawo yayi babi shi ma na musamman, zaka ga a cikin kitabin da yana na zuwa gaida marar lafiya, to yayi babi ciki babu ma yuqra fi salatil janazati, babi na abin da ake karantawa cikin sallar janaza cikin Riyadhus Salihin. Zaka ga abin da ya kawo cewa na farko mutun zai yi kabbara, ya kawo cewa mutun zai yi kabbara, bayan yayi kabbara ya ce Allahu Akbar na farko kenan, to sai ya ta'awizi shine ya uzu billahi minash shaitanir rajim, sannan sai ya karanta Fatiha. An fahimta, wagga wata sabuwar siga ce wanda shi wanda duk siga ta kai din ba laifi za ta yi, duk da ke wasu daga cikin magabata suna ganin kamar ba sai an karanta awi na alqur'ani cikin sallar janaza ba, amma dai akwai kuma waɗanda an kace da za a iya karantawa din, amma dai wancan dai da mun ka karanto a can baya to shine waɗancan sigar da ake yi din wanda a Malikiya gashi mun ji abin da yake har a cikin Muwatta Maliku, amma dai kamar yadda bayani ya riga gabata ba dole sai kala addu'a kaza ɗaya ba, cikin waɗanda sigogin da muka faɗi sai ka samu wanda tafi sauki gare ka sai kai amfani da wannan duk ɗaya ne ba matsala bane. Shine yace na farko in kai kabbara farko sai kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sannan sai ka karanta Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin. Kaga shikenan sai kai kabbara ka ce Allahu akbar bayan kai Fatiha din, kaga kai kabbara farko sai kai karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim da Fatiha, sannan in kai kabbara ta biyu shi kuma yace sai kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam, kaga shi kuma kamar yadda muka karanta ku sai ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamin innaka Hamidum Majidun, sai ka ce Allahu Akbar. Kai kabbara, kaga kai kabbara ta uku kenan. To sannan bayan kai salatul Ibrahim din sannan sai ka yi addu'a ta ga shi mamaci din, wanda addu'ar wanda shi daga cikin sigar da shi Imam Nawawi ne kawo zaka iya karanta Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi'i madkhalahu wa ghsilhu bima'in wath-thalji wal baradi wa naqihi min al-khataya kama naqaita ath-thawb al-abyad min ad-danas wa abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi wa adkhilhu al-jannata wa a'idhhu min adhabi al-qabri wa min adhabi an-nari shikenan sai kai wannan addu'a din sai kai kabbara ta hudu Allahu akbar daga nan sai ka sallame in kuma baka sallame ba ka ƙara wata addu'a bayan kai kabbara ta hudu din to sai ka karanta har yanzu dai Imam Nawawi ya kawo ta gaba Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa sagirina wa kabirina wa zakarina wa unsana wa shahidina wa ghaibina Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wannan shine duka Imam Nawawi shi ya kawo dangana a cikin littafin National Riyadus Salihin wannan siga kenan da sallah an fahimci ta kabbara farko kai a'udhu billahi minash shaitani ka karanta Fatiha kabbara ta biyu sai karanta Salatul Ibrahimi kabbara ta uku sai ka karanta wannan addu'a ta Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'fu wa'fu anhu har zuwa ƙarshe sannan in kai kabbara ta hudu sai ka karanta Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa sagirina shi ma har zuwa ƙarshe din to wannan shine daga cikin sigogi na ita sallah ta janaiza din wanda duka daga cikin su duk wanda ka dauka kai yayi kuma wannan dama shi yasa kaga waɗannan da muka kanta yanzu cikin ashimawi din kaga kusan duk ga sun zo cikin hadisi ku tunda kaga ga wancan da muka karanta a wajen cikin Muwatta Malik wanda Abu Hurairah ta yake radiyallahu anhu to shi kuma wannan wanda shi Imam Nawawi ya kawo din wannan din da ya kawo ta Allahumma ghafir lahu dinnan warhamhu ai hadisi ne wanda yace an karo tushe daga Abdurrahmani wanda an karuci daga sayyidina Abdurrahman Auf bin Malik Abdurrahman Auf bin Malik yace wata rana yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ga janaza inji shi sayyidina Abdurrahman Auf bin Malik din wato Abi Abdurrahman kasu yin shi afwan daga Abi Abdurrahman wanda shi Imam Nawawi kawo yace daga Abi Abdurrahman ne Auf bin Malik radiyallahu anhu gare shi an ka samu wannan hadisin yace wato yayi sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar janaza yace to sai ni kiyaye sai ni jiya daga cikin addu'a da naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi ga ainihi wannan mamacin da ya rasu yace sai ni ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi'i madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wath-thalji wal baradi wa naqihi min al-khataya kama naqaita ath-thawb al-abyad min ad-danas wa abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi wa adkhilhu al-jannata wa a'idhuhu min adhabil qabri wa min adhabin nar wannan kuma Imam Muslim shi ya rawaito wannan hadisi din kamar yadda shi Imam Nawawi ya kawo shi nan a cikin wannan littafi na Riyadus Salihin wanda ina jin shine hadisin sa na 935 a cikin Riyadus Salihin din amma yana cikin Sahih Muslim hadisin to kaga manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam da kai ne kaga wannan addu'a kaga kuma ga addu'a akwai ta cikin waccan din da mun kai wurin cikin ashimawi din sannan wannan ta biyu din wanda mutum zai iya karanta bayan ya kabbara ita ma ta hudu har yanzu shi ma hadisi ne wanda Imam Nawawi din ya kawo shi har yanzu a cikin Riyadus Salihin din hadisin shi na 936 a cikin Riyadus Salihin ya ce an samu daga Abu Hurairah radiyallahu anhu da Abu Qatada da kuma Abu Ibrahim al-Ashali daga baban shi shi kuma ma baban shi yace sahabi ne radiyallahu anhu wato cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ma wata gawa sallar janaza shi wancan hadisin na farko da mun karanta din ka gane sadda yaji manzo Allah ya karanta wannan addu'a Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi'i madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i was-salji wal baradi wa naqihi min al-khataya kama naqaita ath-thawb al-abyad min ad-danas wa abdilhu dara khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi wa adkhilhu al-jannata wa'idhuhu min adhabil qabri wa min adhabin nar to shi mai ruwaya hadisin Abu wato Abi Abdurrahman kenan Auf bin Malik yace hasse da ne gurin ina dai a ce ni ne rasul ni ne manzo Allah kama wannan addu'a din Allahu akbar to wannan kenan to wannan abinda annaga ban shine wanda nake so in bayani na kabbara ta gaba din wato shine idan kan kai kabbara hudu in kai kabbara ta hudu din to in ka karanta wannan addu'a to wannan addu'ar za ka karanta bayan kabbara ta hudu din ita ma Imam Nawawi ya kawo ta a cikin Riyadus Salihin din har yanzu daga Abu Hurairah yace an ka samu ta da Abu Qatada da kuma Abi Ibrahim al-Ashali daga baban shi baban nashi kuma sahabi ne yace manzo Allah sun kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ga wata jana'iza sai manzo Allah yake ya karanta wannan addu'a Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa sagirina wa kabirina wa zakarina wa unsana wa shahidina wa ghaibina Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu kaga ita ma kenan daga manzo Allah ka samu ta yawan nau ya kawo ta shine hadisin shi na 936 wanda yace kuma Tirmidhi ya rawaito shi daga ruwayi Abu Hurairah din da Ashali haka yace Abu Dawud shi ma ya rawaito shi daga ruwayi Abu Hurairah ta da Abu Qatada shi kuma yace kuma Imam al-Hakim ya ce hadisin Abu Hurairah ta ingantacce ne bisa ga sharadin Bukhari da Muslim Tirmidhi haka dai to haka dai a takaice dai mun ka duba zamu ga wadannan sigogin da mun ka ambata gaba ɗayan su dai duka sun inganta sunna zaka iya yin su duk wadannan addu'o'in da a cikin wannan ashimawi da sallar gawa din kaga in ka duba zaka ga su ne aka samu a cikin wadancan hadisi din wallahi alam da sauran dai abinda ya sauka na sallar janaza mutun zai iya gabatarwa gare shi da yake wannan kuma lokaci ya tafi zamu tsaya nan sai in mun dawo insha Allah wadannan addu'o'in da mahakanta zamu dawo kuma sai a karanta su a fassara yawa to amma dai yanzu an ji siga din yanda ake yin sallar gawa muna fatan Allah ya mana jagora Allah ya gafarta mana dukkanin kurakuran mu ya karbi dukkan ibadun da muke gabatarwa alfarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan inda muke karantawa daidai wannan karatu muna fatan Allah ya ba mu ladarsa inda muka yin kuskure kuma muna fatan Allah ya yafe muna alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan uwan ku a cikin addinin musulunci sunusu Sheikh Ibrahim dan malam Nasarawa ko da Lizan Frustrate Nigeria wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.